الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاءكم نكو to sha biyu nake samun wahami ne yau sha biyu ga watan Rabi'ul Awwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ta yi daidai da 8 ga watan 10 shekara ta 2022 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fathu Rabbil Bariya bi Adillatil Iziyya fi Fiqhil Malikiyya na babban malami Dr. ko Professor Muhammad Mansur Sakkwato Hafizahullah wanda wannan littafi sharhi ne na babban littafin nan na Iziyya wato ta Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 104 a cikin wannan littafi mun samu to an
can da aka yi sawari da haji shine wannan ba shi ne zaki da wannan ba da shi ma an sa
a darasin da muka tsaya kafin samarin aikin haji 101 ne ko sai muka yi samarin aikin haji 102 satin da ya wuce muka yi 103 kenan ko wannan zai zama 104 yawa to shikenan wannan shine darasi na 104 ko to muna dai cikin tattaunawa game da abin da ya shafi ainihin wato layya wanda shine babin da muka shiga sabo babi na 7 a cikin bayanin layya da hakika da kuma shi kansa hukunce da ladubban yanka din inda mun tattauna game da me ake nufi da layya da malai yake ce mana layya ita ce ainihin wato dabbar da aka yanka da nufin neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki ranar babbar sallah da kuma kwanaki 3 da suke biye da wannan ainihin rana din wannan ita ake kira da layya ko sannan mun tattauna game da shin layya wajiba ce ko kuma sunna ce to mun tattauna maganganun malamai a ƙarƙashin wannan ta sunna ce ba wajiba ba shine kaulin Imam Malik Shafi Muhammad bin al-Hasan Ash-Shaybani Abi Yusuf wannan duk shine kuma abinda aka ruwaito daga wasu cikin sahabbai kamar Ibn Abbas Abu Mas'ud al-Ansari kuma mun karanta hujjar da suka dogara da ita wajen cewa layya sunna ce ba wajiba ba akwai kauli na biyu shi kuma kaulin da shi ma an samu ainihin wato manyan malamai suna kan wannan kaulin kamar Imam Rabi'a da Al-Auza'i da Abi Hanifa da Layth da wasu daga cikin Malikiya kuma wannan shine abinda Sheikhul Islam shi ma ya tafi a kai cewa layya wajiba ce ga wanda yake da wadata mutumin da yake da sarari yake da yalwa ta yin layyar to layya wajiba ce a kansa shi ma mun karanta dalilan wannan bangare guda biyu wanda a ƙarshe malamin yake cewa annaha wajibatun alal mustati'i li quwwati adillati al-fariq ath-thani yake cewa zancen da ya furin jayi shine zancen malaman da suka ce layya wajiba ce ga wanda yake da iko yake da ainihin wato dama saboda karfin dalilan malaman da suka ce wajiba ce ga mai iko zamu tashi kan gabar da malam yake cewa waqatuha lokacin yin ita layya din ko alal muallif rahimahullah waqatuha wani lokaci ne lokacin layya alal musannif ووجهه ووقتها بعد نحر الامام لوكتين يلليا انا ينتني باين ينكل ليمان من يوم النحر daga ranar sallah فمن ذبح قبله wanda ya yanka dabban layyasa kafin liman ya yanka lam yujzihi yankan bi isar masa ba wa man la imama lahum wanda ba su da liman falyataharraw sikirdadi salata aqrabil a'imma wato su yi kintace na sallar mafi kusancin limamai ilaihim zuwa gare su ma'ana sai mutun ya duba shi kauyen su karamin kauye ne ba a yin sallar idi to amma dai sun ji cewa kauyen da ke kusa da su garuruwan da suke kusa da su inda ake da limaman da za su yi idi an ji cewa za su yi sallar idi lokaci kaza to sai a kintaci daidai wannan lokacin ana ganin lallai gari kaza da za su yi sallar idi yanzu sun gama sallar idi liman ya yi yanka sannan su ma sai su yanka wa halil muradu bil imam imamu salati aula abbasi to da aka ce kar su yanka har sai liman ya yanka to wani liman din ake nufi liman jagora na sallah ko kuma liman shugaba na gari shine al-abbasi an gane ko ma'ana kamar ana nufin shugaba na sallah kamar limamin idi kenan ko kuma ana nufin shugaba na gari kamar sarki ko hakimi ko dagaci misali wanne ake nufi wanne ne in yayi yanka sannan kai kuma zaka yanka kaulani to akan wannan malamai sun yi zantutuka guda biyu wasu sun ce a imamu salati ake nufi liman na sallah wasu suka ce a imamul abbasi shugaban gari da yankansa ake la'akari in ya yanka sauran talakawa su ma sai su yanka an gane ko wa man dhabaha qabla yawmin nahari wanda yayi riga malam masallaci ya yanka dabban layyasa tun kafin ranar idi au yawman nahari ko kuma ranar idin yayi yanka ba'da salatil ba'da al-fajr amma bayan al-fajr ya keto qabala dulu'i shamsi kafin rana ta fito lam yujzihi layyasa bace ba to wannan shine dunkule abinda malam Abul Hasan Ash-Shadhili ya fada to zamu ji karin bayani daga wajen professor Mansur Sakkwato hafizahullah game da wannan gaba da muka karanta qaulu malik rahimahullah ra'ayin imam malik ko abinda imam malik ya fada fi hadhihi almas'alati game da wannan mas'ala huwa ma dhakarahu almusannifu shine dai abinda mawallafin littafin iziya abul hasan ya ambata min anna waqata zabihi al-udhiyati cewa lokacin yankan wato dabban layya ba'da salatil imami bayan sallar liman ne wa khutbatihi da hudubarsa wa zabihihi da yankansa kenan wani limamin kenan imamus salati awul abbasi imamus sala imam malik yake cewa mutum ba zai yanka dabban layyarsa ba sai bayan liman yayi sallar idi bayan an yi huduba ya yanka dabban layyarsa sannan sai kuma sauran mutane su ci gaba da yankawa wala tasihhu qabla dhalika bihalin imam malik yake cewa ba ta inganta ita layya idan an yi ta gabanin wannan lokaci ko gabanin yankan liman bihalin akwai wani irin hali wa hadha ahadu arba'ati aqwalin wa hadha wannan ahadu
arba'ata aqwalin wato daya ne daga cikin maganganu guda hudu li ahli al-ilmi da malamai suka fada fil mas'alati akan wannan mas'ala yanzu mun ji kauli na farko kauli na farko shine lokacin fara layya lokacin da liman yaje sallar idi ya gama yayi huduba ya sako daga wato sallar idi ya kama ragonsa ya yanka to daga lokacin kuma shi yasa zaga yawanci inda liman yana da wadata da halin da zai layya to za ga akan tafi da ragonsa ne can wajen sallar idi ta yanda da yayi sallah yayi huduba ana gamawa za a ga liman an kawo masa ragonsa ya yanka to idan ya yanka shikenan yanzu kawo kowa wanda yazo masallaci ya ga liman ya yanka to da ya koma gida kowa sai ya jawo abin layyarsa shi ma sai ya yanka daliluhu dalilin imamu malik akan haka hadithu jabir radiyallahu an shine hadithin jabir Allah ya kare da gare shi qala yace sallabina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman nahar ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana sallah ranar idi ranar babban sallah bil madinati a madina fataqaddama rijalun fanaharu sai wasu mutane suka yi azarbabi suka yanka dabban layyarsu ma'ana suka yi gabaci sallar idi suka yanka wa dhannu azatansu ko kuma suka gabaci annabi sallallahu alaihi wasallam a yanka wa dhannu su azatansu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qadi nahara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke dabban layyarsa fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man kana nahara qablahu to anan ne fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci wa'anda duk suka soke dabban layyarsu kafin shi ya soke an yu'ida binaharin akhara yace su sake maimaita soke dabban su da wata dabban daban ma'ana su sake layyarsu wala yanharu hatta yanhara rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yanharu kada mutane su soke dabban layyarsu hatta yanhara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har rasulullah kai har sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi layya to wannan ita ce hujjar Imam Malik wannan hadithin kuma Imam Muslim ya rawaito shi hadisi na 1964 da fata an gane wannan ita ce hujjar Imam Malik cewa lalle sai liman yayi yanka sannan mutane za su yanka dabbar su alqaulu tsani qauli na biyu jawazuha ba'da salati halaccin yin layya bayan sallar idi walau qabala zabihil imam koda ku kafin liman ya yanka ne in dai baka yanka ba sai da aka sako daga idi shikenan yankan ka yayi anan wannan kauli na biyu babu magana sai an jira liman ko liman ya yanka ko bai yanka ba in dai an yi sallar idi in ka da gida jawo ragonka ka yanka wala tajuzu qabala salati abinda wannan kaulin kawai suka ce bai halatta yin layya kafin sallar idi wa huwa qaulu al-imam ahmad rahimahullah wannan kauli ne na imam ahmad rahimahullah shi a wajen imam ahmad kawai abinda ake bukata liman ya sako daga idi in da ya sako daga idi ya yanka bai yanka ba yankansa bai da alaka da naka yankan dan ka riga shi yanka babu matsala yankan ka yayi matukar dai an sako daga idi sannan kai yankanka daliluhu dalilin imam ahmad ma sabaka min hadith jundub bin sufyan al-bajali shine hadithin nan da ya gabata na babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam jundub bin sufyan al-bajali qal jundub yake cewa dhahaina ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam udhiyatan yace mun yi layya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin wata rana fa idza nasun sai ga wasu mutane qad zabahu dhahayahum sun yanka dabban layyarsu qabala salati tun kafin a sako daga sallar idi falamman sarafa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyo ra'ahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya gansu annahum qad zabahu sun riga sun yi layyarsu qabala salati tun kafin a yi sallar idi faqal manzon Allah yace man zabaha qabala salati duk wanda yayi yankan layyarsa kafin a sako daga sallar idi falyadhbah makanaha ukhra ya yanka wata dabban layyar a madadin waccan domin waccan layyar ba tai ba, an gane ko waccan layyar ba tai ba. Wa man kana lam yadhbah, wanda ko bai riga yayi yankan layyarsa ba, hatta sallaina, har muka idar da sallah, fal yadhbah ala ismillah, to yaje yanzu ya yanka dabban layyarsa kuma ya ambaci sunan Allah. Wannan shi ma ya gabata a darasinmu da ya wuce satin da ya gabata, mun wannan hadisin ya gabata. Wa an al-Bara' bin Azib radiyallahu anhu qala, an karbo daga sahabi Bara' dan Azib, Allah ya kara masa yadda, qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yakhutubu, yace naji manzon Allah yana yin khutuba. Fa qala, a hudubata sa sai yace inna awwala ma nabda'u bihi, farkon abinda za mu fara da shi, min yaumina hadha, a wannan yinin na a wannan rana tamu, an nusalli, shine mi sallah, thumma narji'u, sannan mu dawo, fananharu, mu soke dabban layyanmu. Faman fa'ala hadha, duk wanda yayi irin haka sai da yaje sallah ya dawo sannan ya soke dabban layyarsa, faqad asaba sunnatana, ya dace da sunnanmu. Wa man nahara, wanda ko yayi layya, an gane ko, fa inna ma huwa lahmun yuqaddimuhu li ahli, wanda ko ya riga ya soke dabban layyarsa kafin ai sallar idi, to nama ne ko kace balangu ne ya gabatarwa iyalansa. Laysa minan nusuki fi shay'in, bai da wata alaka da layya, domin ita layya sai an sako daga idi, shi kuma kafin yayi idi a sako daga idi ya yanka dabbarsa, don haka wannan dabba da ya yanka dabba ce wadda ya so iyalansa su ci, wato amma ba layya ba, ya yanka iyalansa nama amma ba layya ba. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 5560. Wa an Anas radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an karbo daga Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, man zabaha qabala as-salati, duk wanda ya yanka dabban layyarsa kafin a sako daga sallar idi, fa inna ma zabaha li nafsihi, kawai yayi yanka ne wa kansa, ba yanka yayi na layya domin ya samu lada a wajen Allah ba. Wa man zabaha ba'da as-salati, wanda ko bai yi layya ba sai bayan an sako daga sallar idi, faqad tamma nusukahu, faqad tamma nusukuhu, layyarsa ta cika. Wa asaba sunnatal muslimina, kuma ya dace da sunnar sauran musulmi. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadithi na 5547, Imam Muslim hadithi na 1962. Ka koma cikin Fathul Bari mujalladi na 10 shafi na 24, ka koma cikin Al-Umm na Imam Shafi'i mujalladi na 2 shafi na 332. Mun ji kauli na nawa kenan? Na 2. Kauli na 2, yankanka ba shi da alaka da na liman. Abinda yankanka yake da alaka da shi shine sallar idi, ma damar an sako daga idi kawai zaka iya yankanka ba tare da la'akari da liman ya yanka ko bai yanka ba. القول الثالث سي قولي نوكو أن وقتها قولي نوكو سكتعا لوكا تنين ليفا يدخل يناشقواني إذا طلعت الشمس إن ديرانا تافتو ومضى قدر صلاة العيد ورود اللوكا تند أكي صلى العيد ياوتي وخطبتين ده خطبوبن ننقو دابيو فإذا ذبها بعد هذا الوقت سكتع إذا متن ينك دبا ليس بايا وان اللوكا تن فأجزاءه layyarsa ta yi mutlaqan, saki ba kaidi. Kun ji wannan kaulin? Wa illam yazbahil imamu, koda kwaliman bai yanka ba. Wa hadha qawlu Shafi'i wa Daud wa ikhtara Ibn al-Munzir rahimahumullah, wannan shine kaulin Imam Shafi'i, Imam Daud az-Zahiri, da kuma ainihin shine abinda Imam al-Munzir shi ma ya tafi akai rahimahumullah. Me ya bambancin wannan kaulin da sauran? Ko baka je kenan, kawai ka kintaci lokacin da ka san cewa yanzu an sako daga idi, an gane ko? Yawwa, ka je idi baka je ba, amma dai kana ka kintata cewa yanzu an rana ta fito, lokacin sallar idi ya wuce, an yi idin ba a yi ba, kai ba ka tsaya kana wani binciken an yi sallar idi ko ba a yi ba, amma dai ka san lokacin da ake sallar idi da hudubobinta ya wuce, da kawai wannan ka duba kawai sai ka jawo ragonka na layyaka-layyaka a wajen Imam Shafi yankanka ya yi. Alƙaulun rabi, sai ƙauli na hudu, anna waqatal zabhi, lokacin yanka dabbar layya huwa fi haqqi ahlil qura wal bawadi, wannan haqqi ne na mutanen alƙarya ko mutanen ƙauyuka. Idza tala'a al-fajr ath-thani, idan al-fajr na biyu ya keto, wala yadkhulu fi haqqi ahlil amsar, wannan bai shafi bai shiga cikin haƙƙin mutanen burane ba, hatta yusallal imamu wa ya khatubu, an gane ko, hatta yusallal imamu wa ya khatubu, har sai liman yayi sallah yayi khutuba. Fa idza dhabaha qabla dhalika, idan mutun yayi yanka kafin haka, lam yujizhi bi isar masa ba, wannan kaulin shi kuma cewa akai lokacin yin layya a haƙƙin mutanen alƙaryo irin maraya din nan ya alƙarya wanda take dai ba babban gari ba, wal bawadi da kuma ƙauyuka wanda kila su ba ma a sallar idi a wannan garuruwan, kawai abinda za su yi la'akari da shi idza tala al fajr ath-thani, idan al fajr na biyu ya keto a lokacin sallar lokacin layya yayi, an gane, in yanzu ne kace kamar misali lokacin in akai as-salatu ko kaga al fajr na biyu ya keto lokacin layya yayi, amma fa wannan ya shafi mutanen alƙaryu waɗanda su ba wani sallar idi ake ba a garuruwansu, an gane ko, ba su da limamai, ƴan ƙananan garuruwa ne, to wannan su idan alfujur na biyu ya keto lokacin layya su yayi, amma wannan hukuncin wala yadkhulu fi haqqi ahlil amsar, hukuncin bai shigo da mutanen manyan burane ba, su kan mutanen manyan burane hatta yusallal imamu wa yakhutubu, ba za su yi layya ba har sai liman yayi sallah yayi huduba. Kenan idan mutanen manyan garuruwa, fa in zabaha, idan mutun yana cikin babban gari sai ya yanka dabban layya, qabala zalika kafin liman yayi sallar ya kuma yi huduba, lam yujizhi, to yankan sa bai ba, dai kenan. Ko kuma mutumin da yake cikin alƙarya ya karama da ƙauyuka kafin alfujir na biyu ya keto sai layyarsa, lam yujizhi, shi ma layyarsa bace ba, mafhum? Wannan mazhabin waye, wa hadha mazhabu abi hanifa, wannan mazhabin imamu abi hanifa ne rahimahullah, wa huwa qawlu ata, kuma wannan qauli ne da aka samu daga ata ibn abi rabah, min ulama'i tabi'in, daga cikin manyan malamai cikin tabi'ai. Wala shakka anna alqawlayn alawwalayn, ko shakka babu zantittika guda biyu na farko a kawa su suka fi karfi, min haythu dalil, ta bangaren dalili ko hujja. Wa qawlu malik, sannan a cikin guda biyun ma ra'ayin Imam Malik ahwatu, ya fi kewayewa, ya fi sanya nutsuwa, ya fi daidai, ma'a quwwati dalilihi, tare da karfin dalilinsa. Wanne ne ra'ayin Imam Malik? Sai liman yayi sallah ya kuma yanka, sannan wanne ne ke biye da shi, in dai an sauko daga idi ko da liman bai ba yanka yayi, wannan su ne kauli guda biyu da malai ce sun fi karfi, sannan su ma a cikin biyin na Imam Malik ahwat, ya fi ciki lafiya baka lafiya, domin shi ne Imam Malik ya hada guda biyin, sai da aka yi sallah sai da aka yi layya, shi ko kauli na biyu ce aka yi ko da ba liman bai yanka ba, in dai an yi sallah zaka iya yi, kaga na Imam Malik ahwadu, domin shi an yi sallar kuma liman ya yi yanka, mafhum? Fa inna qawlahu, domin qaulinsa, la yu'aridu qaulal imami Ahmad, qaulin Imam Malik baya cin karo da qaulin Imamu Ahmada wa adillatahu, baya cin karo da qaulin Imamu Ahmad ko dalilin Imamu Ahmad, shi yasa kagan ka dauki wancan shikenan, shi Imamu Ahmad cewa yayi, in dai an yi sallar idi to lokacin layya yayi, da kagan ka kalli shi ma Imamu Malik ai suna tare da Imamu Ahmad anan cewa ba za a yanka ba sai an yi sallar idi, sannan dalilin sa bai ci karo da na Imamu Ahmad ba, abinda kawai shi Imamu Malik ya kara shine sai kuma illi man ya yanka, bal yathbutuha, bal ma shi imamu, wato dalilin imamu Malik yana ƙara tabbatar da na imamu Ahmad ne. Wa yazidu alaiha shartan akhara sahihan, ya ma ƙaro wani sharadi guda daya ingantacce, wa huwa adamu sabqil imam, shine kada a riga liman yankawa. Amma alqawlani alakharani, amma qauli guda biyu na ƙarshe, fa yumkinu daf'uhuma, wannan zai iya yiwa ma ka tunkuɗe su bin nususin nabawiyya da hadisai da suka zo na annabi sallallahu alaihi wasallam, athabitati tabbatattu allati ihtajja biha malikun wa ahmad, wanda imamu malik da imamu ahmad suka yi hujja da su, wallahu a'lam. An gane ko abinda ban faɗa ba anan shine zuwa yaushe ne kuma in an mun ji lokacin da fara layyen ne, to lokacin gamawa fa ba adadin kwanakin ba. Yanzu in mutum za ka ga wani lokaci a ce ai malam an ce in an yi azhar, in azhar ta yi kuma sai kuma gobe, ina jin akwai wannan abin nan ko yawa, za ka ga shi ma ana yawan tambaya cewa idan wato lokaci yamma ta yi wai ba za a yi layya ba. Wannan ya nuna an buɗe ga lokacin fara layyar, shi ne ya zama an yi sallar idi liman ya yi yanka, to daga nan an buɗe ƙofa, daga nan ƙofar ba za ta rufe ba har dare. Ka je kasuwar ƙauye don ka samo dabba, ba ka dawo ba sai da magariba. Kasantuwar ka shigo gida da magariba ba zai hana ka yanka ta ba. Ka shiga shi kenan sai a samo, inda za a samu mai fiɗa sai ya yanka ta, koda da daddare ne. Ina fata an gane. Eh, amma kaga ai hudubar yanda ake, indai ba mutum yana dawowa ya yanka ba, kafin ya dawo da hold up da waye za ka ga har an yi gama hudubar liman ya yanka, in ka kaddara lokacin za ka zai iya isa. Tunda wani baya tsaya ga wani ma an idar da hudubar bai san ina ragon liman yake ba, da haka shi an idar da hudubar zai taho wasa. Amma takadiran shine kan yazo gida dai liman dai in dai zai layya, to kaga dai ragonsa yana kusa an yanka. Ma yujzi'u min al-adahi, sai kuma dabbar da take isuwa, take isa a layya da ita. Qala al-musannif, wa aqallu ma yujzi'u fi adh-dahaya, mafi kankantar abinda ke isa a layya da shi, min al-asnani, na shekaru, al-jaza'u min adh-da'ni wal-ma'as, shine jaza'a, wato bari maka Hausa soro, al-jaza'u tutturna, min adh-da'ni, daga ainihin wato adh-da'n tinkiya, wal ma'az, da kuma ko min adh-da'n daga tumaki, wal ma'az da awaki. To wace wa'anna tumaki ne ko awaki ake kira jaza'a? Sai ce wa huwa ibn sanatin, shine dan shekara guda. In dai cikin jinsin tumaki zaka yanka in sun shekara guda, to sun isa a yanka. In jinsin awaki za ka yi layya da su, to shi ma kaga ce na ana yin layya da awaki, amma sai ga mutane suna ta kakkaucewa ko wani sai ga ba shi da kudin rago, rago ya yi tsada, to ka sai cinki akuya mana ko mutum ya sai akuya, ba zai iya sayan kudinsa, ba zai kai ya sai rago ba. Yanzu rago sai mutum yana da 70,000, 80,000, shi kuma kila kudinsa bai fi 30,000 ba ko wani abu, maimakon ya ce ba zai ba, zai samu akuya ta 25,000 ko wani abu mai kama da haka, sai ya yanka. An gane ko? Tunda duk ana yin layya da su. Bal ma za ka ga mutane wani wasu wuraren in ka zo sai ga an fifita tumaki akan awaki, amma ko gurin da za ka ga in ka je su kuma awakin ne gaba da tumaki. An gane ko? To mu kuma anan da ya kaga yanayin mu muna fifita tumaki ne akan awaki. Wasaniyu min al-baqar, kenan mafi kankantar dabbar da zaka yanka cikin jinsin tumaki ko awaki ita ce wadda ta kai matsayin jaza'a. Jaza'a kuma ita ce wadda ta cika shekara guda. Wasaniyu, in kuma sa zaka yanka, ba zuwa zaka yi ka samu wani dan magyazo ba, sai ka kula da shekaru. An gane ko? Yawa, akwai masu lalle su sai sun yanka sa, to babu laifi din, amma sai mutum ya kalli shekarun irin san da zai yi layya. Sa ba zai layya ba sai ya kai athani min al-baqar. Wanne ne athani? Wa huwa ma dakhala fi sanati ar-rabi'ah, in baka san ba za ka iya gane shekarun baka tafi da wanda yake masani in kaga wani dan maraki ko wata saniya ko abin da zaka siya ka tambaye shi a wannan fa zai ce ma ta wuce shekara hudu shikenan ta isa layya wasaniyu min al-ibn sai kuma saniyi daga cikin raquma wa huwa ma awfa khamsa sinina shine wanda raqumin da ya cika shekara 5 wa dakhala fi sadisa ya kuma shiga cikin shekara ta 6 a koma lamba ta 1 qala ibn abd al-barr ibn abd al-barr an-namari rahimahullah yace waqtu lifa malamai sun yi sabani fi sinnil jaza game da shekarun al-jaza'u min ad-da'an al-jaza'u min ad-da'an faqila wasu suka ce ibn sab'ata ashhurin in dai jinsin tumaki ne to in dai rago ya kai wata 7 zai yi layya aw thamaniyatin ko wata 8 wa qila ibn asharatin wasu kuma suka ce a dan shekara 10 dai wa qila ma baina sittati ashhurin ila al-asharati ashhur wasu kuma suka ce daga wata 6 zuwa 10 duk in dai rago ne ya isa a yi layya da shi zai zama jaza وقيل ما بين 8 اشهر الى سنه wasu kuma suka ce daga wata 8 zuwa shekara guda in dai rago ya kai wannan to za a iya yanka shi wa awwalu sinnin taqa'u min albahaimi fa huwa jazaun wato farkon shekarun da suke fada wato dabbobin gida na ni'ima fa huwa jazaun wato shine daga jaza'a ne wasinnu thaniya wato wannan shine awwalu sinnin farkon shekaru shine taqawa min albahaim da suke faruwa ga dabbobi fa huwa jazaun shine jazaa wasinnu thaniya shekaru na biyu masu shekaru na biyu kuma idza waqa'at idan suka shiga shekara ta biyu fa huwa thaniyun shi ake kira thani wasinnu thalitha in ko ya shiga shekara ta uku idza waqa'at in ta ya shiga shekara ta uku fa huwa raba' shi ake kira raba' fa idza stawat asnanuhu idan haƙorinsa sun tsaya sun daidaita fa huwa qarihun min zawati alhawafir to wannan shi ake kira qarih in dai ma'abucin kofato ne ya zamto haƙoransa duk sun fito ga sunan sun jiru sun daidaita to wannan shi ake kira qarih wa min al-ibl in ku araquma ne bazil shi ake kira bazil wa min al-ghanam in ku a cikin al-ghanam tumaki ne ko awaki ana kiran wannan wato in a cikin awaki ne ana kiran wannan dali qalu wa amma auladu dhan suka ce amma game da ƴaƴan tumaki fa hiya al-kharuf to wannan shi rago ana kiransa al-kharuf wal-bazh wal-ham wa yuqalu rikhil fa idza ata alayhi al-haul in ko ya shekara fa dhakaru to namijin wato tumaki kafshun shi ake kira kafshun rago wal untha in mace ce kuma sai a kira ta na'aja wa daniya ko ka ce mata na'aja ko daniya wa idza ata ala walad al-ma'z al-haul ya'yan awaki in suka shekara fa dhakaru to namijin su shi ake kira tais bunsuru wal untha anzun ita kuma ta wacan ita ake kira anz wasakhalatu wal bahimatu yuqalu fi auladihima in kuma kaji asakhalatu da al bahimatu to wannan ana fadin wato al bahamatu ko wato asakhalatu wal bahamatu to wannan shi kuma yuqalu ana fadin waɗannan kalmomin fi auladihima jami'an a ƴaƴan tumaki da awakin dukan su ana iya kiran su sakhala ana kiran su buhum wato baham ko kuma buhum التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد تا ابن عبد البر مجلدنا 20 دا اوكو شافي ندريدا 86 قوله الجزء من الضعن والمعز وهو ابن سنة ابو الحسن الشاذلي يتي الجزء من الضعن واتو تنك يد اكي كيرانتا جزعة والمعز دا اكو يد اكي كيرانتا جزعة wa huwa ibn sanatin shine wanda ya suka shekara guda khilafa ma alaihi al-a'imma amma wannan magana ta Abul Hasan Ash-Shadhili khilafa ma alaihi al-a'imma ta saba wa abinda manyan malamai suka tafi akai faqad sarraha al-kathir domin da yawa daga cikin malamai sun bayyana min ahlul ilmi daga ma'abuta ilmi min al malikiyyati daga mazhabin malikiya wa gairihim da wasun su bitafriqi sun tafi akan bambancewa da rabewa bainal ma'az wa dha'an tsakanin al ma'az awaki wa dha'an da tumaki fa yujzi'u min al dha'ani al jaza suka ce in a jinsin tumaki ne to al jaza'u yana isa ilayya da shi wa huwa ma ufasana shine ragon da ya shika shekara guda ko tinkiya alar rajih bisa zance mafi rinjaye baina ma la yujzi'u min al ma'az a lokacin da kuma wato awaki ba sa isa ilayya da su illa sani sai wanda ya kai sani allazi akmala sanataini shine wanda ya cika shekara guda biyu idan kenan mutum akuya zai yanka ko dambun surutu sai wanda ya cika shekara biyu dindi wa ilaika ba'du aqwalihim fi zalika ga wasu daga cikin maganganun malaman malan zai kawo maka su kamar haka qala ibn abdul bar ibn abdul bar ya faɗa fi tamhid a cikin littafin sa at-tamhid la a'lamu khilafan yace ban san wani sabani ba annal jaza'a min al-ma'z cewa al-jaza'u min al-ma'z wato jaza'a daga cikin awaki wa min kulli shay'in ba ma a awaki ba jaza'a a komai yudhahabihi ana iya yin layya da jaza'a ghayra ad-da'an wato la a'lamu khilafan annal jaza'a min al-ma'z wa min kulli shay'in yudhahha bihi ghayra ad-da'an la yajuzu wato ban san wani sabani ba cewa jaza'a daga cikin awaki wa min kulli shay'in da duk wani abu yudhahha bihi da ake yin layya da shi ghayra ad-da'an inde ba jaza'a ta awaki ba ta tumaki ba la yajuzu baya halata karatun ne ya dan abun nan din sa ma'ana dukkan dabbar da ake kira jaza'a daga awaki ko wani awaki in dai ba jaza'a tumaki ba to baya halata ilayya da ita kun gane magana yanzu wa inna ma yajuzu min zalika sun ce yana halatta ne kawai min zalika daga wato awaki da wani awaki banda tumaki min zalika kullihi as-saniyu sai wanda ya zama sani fasaida ko sama da haka an gane ko in dai akuya zaka yanka to sai ta zama saniya in bunsuru zaka yanka sai ya zama sani kaga kenan yayi shekara biyu amma idan tunkiya zaka yanka ko rago to wannan kaga shine al-jaza'u minhu yujzi'u wato jaza'a daga cikin sa ma'ana wanda ya kai shekara guda yana iya layya mafhum wa yajuzu al-jaza'u min ad-da'ani bis-sunnati al-masnuna yana halatta yanka jaza'a daga cikin tumaki bis-sunnati al-masnuna saboda sunnar da aka sunnanta ka koma cikin at-tamhid ibn abdul bar wato mujalladi na 23 shafi na 187 wa qala ibn rushd yace wa ammal asnanu amma game da shekaru na dabbobi fa innahum ajma'u to su malamai sun hadu akan anna thaniya duk dabbar da ta kai sani fa ma fawqahu ko sama da sani yujzi'u minha yana iswa in an yi layya da ita wa annahu la yujzi'u al-jaza'u min al-ma'z sun hada akan cewa jaza'a daga cikin awaki bata isuwa fi dhahaya alayya wal hadaya da hadaya li qawli alayhi salatu wassalam li abi burda saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada wa abi burda radiyallahu an yace tujzi'u anka wala tajzi'u an ahadin ba'daka abu burda ibn niyar shine wanda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya ganshi yayi layya kafin a sako daga idi annabi yace me kai yace aini nayi layya saboda na san yau yawmu akalin wa shurbin wa zikrillah yau ranar ci da sha ce da ambatan Allah haka kawai ni ina tashi na fara yanka dabba ta wata gaddaitu amma nayi dan kalaci da ita annabi yace sha tuka sha tu lahamin yace to wannan akuya taka kora gona ka da kai yanka ka ci balango sai yace ya ma'aikin Allah to ai ina da wata amma bata kai shekarun a yanka ba amma fa gaskiya tayi kiba tayi maiko akwai cika ido in ka ganta abin nan da ka gata za ta yi tsada ma kila tafi waccan din wanda na yanka yaya na iya yanka ta sai ce ka yanka a madadin waccan amma wannan kususiyar ka ce kai kadai kada wani ya sake yanka dabbar da bata isa yanka ba kun fahimta to shine ma'anar wannan hadisin da ya kawo yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai ka yanka ta isar maka amma wala tajzu an ahadin ba'daka ba za ta isar wa wani ba bayan kai wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi na 2556 imam muslim hadisi na 1961 واختلفوا ما لم يسن يساباني في الجزاء من الضعن كما الجزاء تكن تماكي فأكثر أهل العلم ما في يوم ما لم يبابو تألمي يقولون بجوازه في الهدايا والضحايا سنتفأكان سنفأن حالت ينكا جزاء تكن تماكي أتكن هدايا دكما ليا وكان ابن عمر يقول عبد الله بن عمر الله يكارا مصير داينة شواء لا يجزئ في الهدايا إلا الثني من كل جنس وي أهدايا با أبندك إسوا أوجن هدايا سيدبت تكي ثنية من كل جنس أكون جنسي كما كودا جنس تماكي دن ككوما تكين بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد an gane ko Rabatu Mustafa al-Babi al-wato al-Halabi wa auladi wato Misra Rabata al-Rabi'a ta hudu wato wanda aka buga ta shekara 1395 hijriya wanda ta yi daidai da shekara ta 1975 miladiya a mujalladi na 1 shafi na 376 وقال ابن رشد ايضا ابن رشد يقوم تشوا اجمع malamai sun yi ijma'i ala annahu la yajuzu aljaz'u min alba'd akan cewa ba fa ya halatta wato yin layya daga cikin jinsin awaki da jaza'a bal athaniyu sai in akuya ce ko jinsin awaki sai wanda ta kai thaniya ba ma fauka ko sama da thani لقوله عليه الصلاة والسلام سبيل فدن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة قابي بردة لما أمره لوكة دي أمر شيش بالإعادة دي ساكي ليسا سيشي مسا يجزيك يا إسر مكا كيانكا إتا أين واتو جزاء دن تكين المعز ولا يجزي جزاء عن أحد غيرك أما جزاء باتا يلي قوننكا أنغانيكو wannan shi ma ya gabata waqtalafu fil jaza inda malamai suka yi sabani sun yi sabani game da jaza'a min ad-da'an cikin tumaki fal jumhur mafi yawan malamai sun tafi ala jawazihi akan halaccin yanka jaza'a min ad-da'an wa qala qaumun wasu cikin malamai bal athaniyu min ad-da'an suka ce sai ta koda cikin jinsin tumaki ne sai ta kai thani a koma cika koma dai cikin wancan marja'in dai na Ibn Rushd wato cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid wal aslu fi hadha al bab asali a cikin wannan babi hadithu jabir hadithin jabir radiyallahu anhu qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace la tazbahu illa musinna kar ku yanka dabba sai ta kai musinna illa an ya'sura alaikum sai dai in tayi muku wahala ba ku same ta ba fatazbahu jaza'atan min ad-da'an to yana iya halatta ku yanka jaza'a min ad-da'ani daga ainin wato jinsin tumaki wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi hadisi na 1963 waja'a yake cewa wa hadithul bara bin azib bin radiyallahu anhu asalin wannan matsala ta shekarun dabban layya asali akwai hadisin Jabir shine wannan da muka karanta sannan kuma da hadisin Bara' bin Azib radiyallahu anhu anna khalahu kawun Bara'u dan Azib Abu Burda bin Niyar, wanda ake kira da Abu Burda ibn Niyar, zabaha shine yayyankan layyarsa qabala an yadhbaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam yayyanka. Fa qala ya rasulullah, sai ce ya maikin Allah, inna hadha yawmul laham, wato yawmul laham, inna hadha yawmul laham fihi maqruhun wa inni ajjaltu nasikati li at'ama ko li ut'ima ahli wa jirani wa ahla dari. Yace ya maikin Allah, inna hadha yawmul laham, wannan rana ce, ranan nama ce, ya maikin Allah, fihi makaruhun, akwai abun ki a ciki, lokaci akwai rowa da sauransu, sannan kuma akwai yunwa, akwai bukata da mutane ana da bukata, kuma gashi ranar sallah ranan nama ce. Wa inni ajjaltu nasikati, duba da haka nayi gaggawar yanka dabba ta talayya, li udima ahli, dan na ciyar da iyalaina, wa jirani da makwabtana, wa ahla dari da mutanen gidana. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, a'id nusakan, annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'id nusakan, ka sake wannan layyataka. Faqala Abu Burda yace ya rasulullahi, inna indi anaqun, yace ya maikin Allah, ina da wata ainin wato akuya, labanun, wato labanun ko, inna indi anaqu, anaqun labanun, hiya khairun min shati ko min shati laham, ko min shati laham, wato ina da indi anaqun, ina da wata akuya, labanin tana da nono, hiya khairun, ita tafi alheri, min shati, sama da akuyar da na yanka, laham wajen nama. Qala, faqala sai ce hiya khairu nasikatai, wato nasikataika ko, wala tujzi'u jaza'atan an ahadin ba'dak, sai ce hiya khairu nasikataika, wannan ita ce mafi alkhairi daga wato nasikataika, layyan nan taka guda biyu, wala tujzi'u jaza'atan an ahadin ba'daka, amma daga yanzu jaza'a ba za ta isarwa wani ba bayan kai. An gane ko? Wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Kitabul Udhiya, babu Sunnul Udhiya, wato a shafi na 100 da ko hadisi na 190 da 1961. Wa yatabayyanu mimma taqaddama, daga dai maganganun nan da suka gabata ya bayyana cewa anna qalamal musannib qad saha, duba da wa'annan maganganu da muka tattauna ya nuna cewa alqalamun mawallafin littafin iziya qad saha, yayi rafkanwa fil ibarati, a wannan magana, wa kana sawabu an yaqula, abinda yafi zama daidai shine yace ka ba qalabun abi zaid, kamar yanda ibnu abi zaidin rahimahullah, ibnu abi zaidin al-qirawani ya fada fi risalati, a cikin risalarsa shi ibnu abi zaid ce wa aqallu ma yujzi'u fiha min al-asnan, mafi karancin abin da ke isuwa alayya a shekarun dabbobi, al-jaza'u min ad-da'an, jaza'a daga cikin tumaki, wa huwa ibn sanatin, shine wato dan shekara guda, wa qila ibn thamaniyati ashhurin, qila dan shekara dan wata 8, wa qila ibn asharati ashhurin, qila kuma dan wata 10. Amma kaga shi nan Abul Hasan Ash-Shadhili sai nuna abinda zai isa daga tumaki da awaki, mafi karanci jaza'a. An gane shine ainihin wato professor yake cewa alqalamin Abul Hasan ya danyi wahami ko yayi sahau, ainihin wato abinda yafi kamata ya fada shine irin abinda Abul Hasan Ibn Abi Zaid al-Qirawani ya fada a cikin risala. Wathaniyu min al-ma'az, sannan abin da ke mafi karancin abin da ke isuwa a ilayya da shi a cikin awaki shine sani, wa huwa ma aufa sana, shine wanda ya cika shekara guda, wada khalafis saniya, ya shiga cikin shekara ta biyu. Wala yujzi fi dhahaya min al-ma'az wal-baqari wal-ibli illa sani, amma daga awaki da raquma da shanu to babu abin da ke isuwa alayya a waɗannan dabbobin illa sani, sai wanda ya zama sani, to kuma tsaniyi shekarun suna bambanta shi tsaniyi daga cikin awaki shine wanda ya cika shekara guda ya shiga cikin ta biyu wa tsaniyu min al-baqar ma dakhala fi salatir rabi'a tsaniyi a raquma shine wanda ya shiga shekara ta hudu wa tsaniyu min al-ibl ibnu sitti sinina tsaniyi daga cikin raquma kuma shine dan shekara 6 akoma cikin risala ta ibnu wato ibnu abi zaid al-qayrawani abdullah ibn abd al-rahman a mujalladin sa na daya shafi na 390 zuwa 391 to sai mu tashi al-uyubul lati turaddu biha al-udhiya insha Allah inda mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tiban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik